الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiqhu a cikin mazhabar al-Imam Malik Imam Darul Hijra Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi ra's al-mutaqinin wa kabir al-mutathabbitin Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama a cikin littafin mu mai albarka littafin Irshadus Salik ila Ashrafil Masalik na Sheikh Abdurrahman Al-Baghdadi Al-Maliki Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun shiga bayani cikin wato mustahabbai na sallah muna cikin yi muka zo da gurguje muka gama wannan fasali wanda daga yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon wal imamu yu'minu fi sirriya na'am
bismillahir rahmanir rahim wal imamu yu'minu fi sirriyati wa yaqulu idza rafa'a ra'sahu min ruku'ihi sami'a Allahu liman hamidahu والمعموم ربنا ولك الحمد والمنفرد يجمعهما
والمنفرد
يجمعهما
نعم شيكنه مالن يتي والامام يؤمن في السريه الامام yana cewa amin a sallar da ake yin karatunta a asirce duk raka'ar da ya zaman to limami yayi karatu a asirce to idan yazo ƙarshen Fatiha to sai ya ce amin saboda amin wannan shine limami idan ya karanta Fatiha addu'a ce yayi to idan ya rufe karatun Fatiha da ghairil maghdubi alaihim waladdallin to kaga lokacin da yake karatu a asirce ba wanda yake jin shi daga cikin mamu ballantana ya ce amin to yanzu a wannan lokacin limami sai ya ce amin wato Allah ya amsa wannan addu'o'i gwalagulai wanda suke cikin Fatiha wanda limami yayi an gane da kyau to fadar amin yana da muhimmanci ga bawan Allah mai sallah saboda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya fada a cikin hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal mala'ikati وَغُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ مَايكي عليه الصلاة والسلام يتي إدن الإمامي يتي آمين كوما كتي آمين دن دكا واند آمين كين ستداتي دا آمين كين ملائكة تو أنغا فرتامي دك ونليفي واند يغباتا دا يغليشي دك ونليفي دا يأيكا تا الله تعالى يغا فرتامش أتكين وتروايا manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza qala al-imam ghayr al-maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin wato wajen ruwaya ta bayyana cewa limami shi idan yace ghayr al-maghdubi alaihim waladdallin ana yake dakatawa kuma mu ku ne za ku ce amin saboda shi yayi addu'a dukkan wanda amin kin sa ta dace da amin kin mala'ikai to an gafarta mai duk abin da ya gabata na laifin sa na'am ويقول إذا رفع رأسه من ركوعه سمع الله لمن حمده واتو الإمامي ويقول الإمام الإمامي ينا فدا إذا رفع رأسه من ركوعه إذن يدقو كان صدق الركوع باين واتو إذا رفع رأسه إذن ذي دقو كان صدق الركوع ينا تيوا سمع الله لمن حمده واتو أبنجي سبحانه وتعالى ياجي دكا وانده بيش duk wanda ya yabi Ubangiji ta'ala ya yabe shi ne a bayyane ko ya yabe shi a asirce ya yabe shi ne a cikin jama'a ko ya yabe shi ne shi kadai Allah ta'ala ya ji shi to wannan ita ce addu'ar da limami zai yi lokacin zikirin da limami zai yi lokacin da zai dago kansa daga ruku'u wal ma'mumu rabbana walakal hamd wato ma'mumu shi kuma sai ya ce rabbana walakal hamd rabbana ubangijinmu walakal hamdu yabo gare ka yake gabaki daya to wannan shine abin da ma'aike sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin Abu Huraira wanda yana cikin Bukhari da Muslim innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alayhi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a ra'sahu farfa'u ru'usakum wa idza qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamdu wato idan limami yace sami'a Allahu liman hamida ko kuma za ku ce rabbana wa lakal hamdu ne to amma daga cikin malamai akwai wadanda suke ganin cewa limami zai hada wadannan guda biyin mamu zai hada wadannan guda biyin kamar yanda mai sallah shi kadai zai hada su kowa daga ciki zai ce sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu akwai wadansu daga cikin malamai wadanda suke da kai wannan ra'ayi suke da kai wannan fatawa din wal munfaridu yajma'uhuma to amma al munfarid ana allazi yusalli wahdahu wanda yake yin sallah shi kadai shi kuma yajma'uhuma yana hada wadannan guda biyu ma'ana yajma'u tasmi'a wat tahmid yana hada sami'a Allahu liman hamida da kuma rabbana walakal hamdu yana hada tsakankanin su wajen lokacin da zai dago daga ruku'u kenan idan zai dago daga ruku'u sai ya ce sami'a Allahu liman hamida idan ya tsaya a tsaye sai ya ce rabbana walakal hamdu ko allahumma rabbana walakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu na'am
والتسبيح في الركوع والسجود والقنوت في ثانية السبيح سرا وقبل الركوع أفضل
والتسبيح في الركوع سننكم هنا دقا تكين أبوبوا دقا مستحبا تأيك تاسو أتكين إبادة تسلى ين تسبيح سلك كيوا أبنجي تبارك وتعالى دقا دكا توايا دقا دكا أبن دبيداتي دشيبا في الركوع أتكين ركوع idan bawa ya samu kanshi cikin ruku'i to a wannan gurin wato zai tsarkake ubangiji ta'ala ne daga dukkan abin da bai dace ba da shi haka ma yake sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce hadisin Abdullahi dan Abbas wanda yana cikin sahihu Muslim ala inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan fa amma ruku'u fa azimu fihi ar-rabba wa amma as-sujudu fajtahidu fi ad-du'a'i faqaminun an yustajaba lakum maiki alayhi salatu wa salam yace ku saurara ku ji haqiqa ni an hana ni dan karanta al-qur'ani a cikin ruku'u ko a cikin sujada a cikin ruku'u abinda aka umarce ni da in yi shine in girmama ubangiji dan haka kuma a cikin ruku'u ku girmama ubangiji tabaraka wa ta'ala ma ku ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi ko subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh ko subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh ko ku ce subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama da sauransu daga cikin azkar wadanda suka tabbata wanda ana yin su a cikin ruku'u wasujud amma bangaren abin da ya shafi sujada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wannan fajtahidu fihi fi du'a'i wato ku yi tabaza kokarin ku cikin roƙon Allah a cikin sujada duk wata bukata wanda ta dame ka duk abin da ya tayar maka da hankali abin da kake jin tsoron shi ka hada shi da Allah a cikin sujada dan faqaminun an yustajaba lakum wato ya dace da amsa muku roƙonku duk lokacin da ya zamanto bawa yana cikin sujada to yafi kowanne yanayi nashi kusa da ubangiji haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Abu Huraira wanda yana cikin Muslim aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun halin da bawa yafi kusa da ubangijinsa shine lokacin da yake cikin sujada to dan haka ku yawaita roƙon Allah tabaraka wa ta'ala a cikin sujada walqunuti fi thaniyati subh, sannan kuma yana daga cikin abubuwan da aka mustahabbanta aikata su wato yin alqunutu, yin alqunutu fi thaniyati subh a cikin raka'a ta biyu ta sallar asubahi, ana yin wannan alqunutu ne sirran a asirce. Wa qabla ruku'i, kuma mamu da limami da mai sallah shi kadai kowa daga cikin su ana so a yi wannan alqunutun kafin a tafi a yi ruku'u. Ana bayan limami ya gama karatun Fatiha da karatun sura, to shikenan kafin ya tafi ya yi ruku'u. Wannan shuruɗin da za a yi shi ne ake cewa a yi alqunutu a wannan guri. To alqunutu in dai ba ta nazila ba, alqunutu wanda Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu aka rawaito ya yi, wanda ake yi a cikin sallar asubahi a yanzu kenan, ita ce Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nusni alayka al-khayr kullahu nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhna'u laka wa nakhla'u wa natruku man yakfuruka Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhafu 'adhabaka al-jidda inna azabaka bil kafirina mulhiq. To wannan ita ce alqunutun da ake bayani a kanta. Akwai qunutul witri, Allahumma hadina fi man hadait, kamar yanda yake cikin hadisi na Ali na Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, Allah ta'ala ya kare yadda da ita, da Allah ta'ala ya kare yadda da shi. To kuma sauran qunutu tana wazir kuwa, ita kuma wannan za a yi addu'a ne gulgudan bukata, gulgudan yanda abin da ya fado din. In yanayin wahala ce aka shiga ta rashin ruwa, to alqunutun da za a yi shi ne za a gaya wa Allah tabaraka wa ta'ala yanayin da ake ciki. Idan yanayin waɗansu ne daga cikin ‘yan uwan musulmi ake azabtar da su a waɗansu gurare irin yanzu yanda ake yi a Gaza, to shi kenan sai alqunutu ta Allah ta'ala ya kawo musu agaji, ya kawo musu ɗoki, ya hallakar da abokana a dawarsu. Wannan ita qunutu ta annawazil, ita wannan tana wato ta shafi abin da ya shafi yanayin da ake ciki ne za a kalla, kuma sai a gaya wa Allah tabaraka wa ta'ala wannan yanayin da ake ciki. Kuma wannan qunutu tana wazil, bata shafi ba sallar asubahi kadai, za a iya yin ta a az-zuhr, za a iya yin ta a al-asr, za a iya yin ta a maghriba, za a iya yin ta a isha'i, za a iya yin ta a asubahi. Sannan kuma ita ana yin ta ne a bayyane, ba a asirce ake yin ta ba. An gane ko? Na'am. Wa qabla ruku'i afdalu, yin ta kafin ruku'i, bayan mutum ya gama karatun sura kafin ya tafi ya yi ruku'u ya fi lada, ya fi sama da ya yi ta bayan ya yi ruku'u ya dago daga ruku'u. Na'am.
Wa yukabbiru qa'iman bi mithnataini idha istawa qa'iman wa la ba'sa bid-du'a'i fi jami'i hay'ati as-salati illa fi ruku'i.
Shikenan. Malam ya ce wa yukabbiru qa'iman, to mai sallah yana yin kabbara qa'iman min ithnataini, idan ya tsaya daga raka'o'i guda biyu da ya sallata, to yana yin wannan kabbara din idastawa qa'iman, idan ya daidaita a tsaye ciccir. Wannan shine abin da wato waɗansu daga cikin malamai suka tafi a kai. Kowace kabbara za ka ga cewa idan za ka tafi, za ka tashi daga ruku'u, za ka ce sami Allahu liman hamida, Allahumma rabbana wa lakal hamdu, idan ka tsaya ku. Idan za ka tafi sujada, a daidai lokacin da kake cikin surmiyawa zuwa ga sujada, za ka ce Allahu akbar, ba lokacin da ka je ka ɗora goshinka a ƙasa ba, sannan kuma ba lokacin da kake tsaye ba. Haka nan idan za ka tashi daga raka'a ta ɗaya, za ka tafi raka'a ta biyu, a wannan lokacin kake cewa Allahu akbar. To suka je dalilin da ya sa idan mutum ya yi raka'a biyu, idan zai tafi raka'a ta uku aka ce sai ya tsaya ciccir, zai yi sujada, zai ce Allahu akbar, saboda zaman tahiya farilla ne ko kuma sunna ne? Sunna ne. To karatun Fatiha farilla ne ko kuma sunna ne? Farilla ne. To sai suka ce tunda in kai lissafi dukkan waɗansu attanakulat da bawa zai, daga wani yanayi zuwa wani yanayi, lokacin da ake yin kabbara a lokacin da mutum zai yi, za mu ga cewa farilla da farilla ce suke haɗuwa. Lokacin da mutum zai ɗago daga raka'a ta biyu ya je shi daga raka'a ta biyu ya zama tahiya, idan ya zama tahiya zai miƙe wannan, ya gama sunna ce zai miƙe ta farilla. yanzu sai ya dace da a ce sai ya tafi wajen farilla zai kabbara din. Amma lokacin da ya yi sujada ta biyu a raka'a ta ɗaya, idan zai tashi ya tafi raka'a ta biyu, kaga sujada farilla ce, karatun Fatiha farilla ne, sai ya zamanto to kowanne akwai buƙatar a ce ba a can ba ba a can ba, sai kai kabbara a tsakiyar. An gane da kyau. To amma hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin Bukhari da Muslim ya tabbatar da cewa wa yukabbiru hina yaqumu min ath-thnataini ba'da al-julus, wato maiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana yin kabbara lokacin da yake tashi daga raka'o'i guda biyu da yayi bayan yayi zaman tahiyya, to lokacin da yake tashi yake yin kabbara din. Na'am. Mun gane da kyau. Yawwa, wa yukabbiru qa'iman yana yin kabbara a tsaye min ithnataini daga raka'a biyu da yayi, yana yin wannan kabbara din a tsaye idastawa qa'iman idan ya daidaita a tsaye ciccir. An gane. To amma ce min al-mudawwana qala Malik radiyallahu ta'ala anhu, ashi ne yazo cikin al-mudawwanatul kubra, al-imamu Malik Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace wa yukabbiru fi halin hidadihi lirruku'i aw as-sujudi, wato yana yin kabbara a halin lokacin da zai sulmiya ya tafi yayin ruku'u ko lokacin da zai sulmiya ya tafi yayin sujada, yana yin kabbara yana cewa Allahu akbar. Na'am, karamakum Allah, sannan ku da alhamdulillah, alhamdulillah, masha Allah. Yana yin kabbara lokacin da zai sulmiya ya tafi ya ce Allahu akbar, to a wannan lokacin zai yi kabbara. Haka nan lokacin da zai sulmiya ya tafi ya yi sujada yana cewa Allahu akbar. Wa yaqulu sami'a Allahu liman hamidahu fi hali raf'i ra'sihi, to lokacin da zai dago kansa daga ruku'u, to a wannan lokaci mai sallah sai ya ce sami'a Allahu liman hamida, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ji dukkan wanda ya yabe shi, dukkan wanda ya yabi Ubangiji subhanahu wa ta'ala to Ubangiji ta'ala ya ji shi. Wa yukabbiru fi hali raf'ihi, to yana yin kabbara wato a lokacin da zai dago minas sujudi daga sujada yana cewa Allahu akbar, yace to amma wa idza qama min al-jilsatil ula, idan ya tashi daga zama na farko fala yukabbiru hatta yastawi qa'iman, ba zai yi kabbara ba har sai ya daidaita a tsaye ciccir. Wannan shine abinda al-imamu Malik imamu daril hijra ra'sul mutaqinin wa kabirul mutasabbitin Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya faɗa a cikin littafin al-mudawwanatul kubra. To amma hadisin Abu Huraira kamar yanda muka faɗa, maiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana yin kabbara lokacin da yake tashi daga raka'a biyu da yayi bayan yayi zaman tahiyya, to a lokacin idan zai cira ta ya miƙe a lokacin yake yin kabbara ba sai in ya miƙe ya daidaita a tsaye ciccir ba. Na'am.
Fasilun.
Yawwa, wala ba'sa bid'a'i ko? Wala ba'sa bid'a'i, babu laifi da yin addu'a fi jami'i hay'ati salati, a cikin dukkanin yanayi na sallah da bawa ya samu kanshi, a cikin kowane yanayi na sallah da bawa ya samu kanshi babu laifi bawa ya yi addu'a, illa fi ruku'i, face dai a cikin ruku'u. A cikin ruku'u a wannan lokaci babban abin da ake bukata shine ka girmama, ba ka girmama Ubangiji subhanahu wataala. To amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin halaccin yin addu'a din a cikin ruku'u. An gane da kyau. Saboda hadithin Abdullahi dan Abbas wanda yake cikin Sahihu Muslim, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ala inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan fa amma arruku'u fa azzimu fihi ar-rabba, amma ruku'u babban makasudi abinda za ku yi a cikin sa idan kun yi ruku'u shine ku girmama Ubangiji. To a cikin tasbihat wanda ake yin su a cikin ruku'u akwai wanda yake kunshe da addu'a. Hadithin nana Aisha radiyallahu anha kamar yanda yake cikin Bukhari da Muslim, nana Aisha radiyallahu anha ta ce ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salatan ba'da an nazalata alaihi idza jaa nasrullahi wal fathu illa yaqulu fiha subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafirli. Kaga allahumma ghafirli wannan addu'a ce. To dan haka الإمام البخاري الله تعالى يجيكن صدرهما أتكل تافن سأل جامع الصحيح المسند ياكاو بابي وانده يكي بياني أكن ين الدعاء أتكل ركوء. wanda yana ɗaya daga cikin malaman da suka tafi akan halaccin yin addu'a a cikin ruku'u saboda Allahumma gafirli da manzo Allah yake faɗa, kuma gashi ne yana daga cikin azkar na ruku'u din idan aka tafi go. Na'am.
Fasalun. Man la ya'malu, na'am. Man la ya'malu al-murura bayna yadayhi yusalli ila sitratin wa la tab'u bi-mururi shay'in bayna yadayhi.
Na'am. Fasalun. Rabewa baina ma mada wa ma ya'ti insha Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan malam ya tattauna akan abin da ya shafi farilloli na sallah da sunnoni na sallah da mustahabbai na sallah, to kuma zai ciro zuwa ga wani sabon bayani abin da ya shafi kafa sutura. Idan mutum zai yi sallah, wato ya kafa sutura ya ajiye ta a gaban shi, to wannan shi ma wajibi ne ga mai sallah idan ya zamanto yana da yakinin cewa wani zai zo ya huce ta gaban shi, ko kuma yana kokwantan wannan gurin da ya tsaya wani zai iya zauwa ya gilma ta gaban shi. To baban nan zai tattauna akan abin da ya shafi kafa sutura. Ace malla ya amalul murura baina yadayhi, dukkan wanda ba shi da tabbas kin cewa ba za a huce ta gaban shi ba, to yusalli ila suturatin, to yana yin salla ne zuwa ga wata sutura da ya kafa. Ma'ana al-musallil ladhi lam ya'man an yamurra ahadun bayna yadayhi, mai sallar da bai aminta ba, ba shi da tabbas kin cewa wani zai iya zauwa ya huce ta gaban shi, to yajibu alaihi an yaj'ala shay'an amamahu yakunu lahu sutura, ya sanya wani abu a gaban shi ya zamanto wannan sutura ne a gare shi, wanda idan wannan mai hucewa ta gaban shi ya zo shi in ya ga wannan sutura din sai ya kewaye wannan sutura din ya huce ta gaban sutura, in sai ya zamanto da shi mai salla din da shi wanda ya huce ta gaban shi ba wanda yake da kwai laifi. Na'am. To amma in ya zamanto mutum ya zo ya huce ta gaban mai salla ba tare da ya saka sutura ba shi mai salla din nan, to akwai matsala. Ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda yake cikin hadisin Abu Juhaym wanda yana cikin Bukhari da Muslim, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace law ya al-amru marru bayna yaday al-musalli ma za alaihi lakana an yajifa 40 khairan lahu min an yamurra bayna yaday. Qala Abu an-Nadri la adri aqala 40 yawman aw shahran aw sana. Ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace da a ce mai hucewa ta gaban mai sallah ya san dimbin laifin da yake kan shi, ya san babban laifin da yake kan shi, lalle da ya zabi ya tsaya tsawon 40 shine yafi alkhairi a gare shi sama da ya huce ta gaban shi. Al-Imam Malik yace Abu an-Nadr wanda shine Salim ibn Abi Umayya yace to ban sani ba, ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da yace la kana an yajifa 40 shin yana nufin kwana 40 ko yana nufin wata 40 ko yana nufin shekara 40? Wato babban abin da yake nufi dai anan shine abu ne mai girma hucewa ta gaban mai sallah, laifi ne wanda yake mai girma mutum yana sallah ka zo ka jitta ta gaban shi, an gane ku? Amma kuma yanayin guda hudu ne, akwai lokacin da al-musalli wal-maru kullun ya asam, da mai sallah da mai hucewa ta gaban shi kowa yake dokan laifi. Lokacin da ya zamanto mai sallah din bai kafa sutura ba, irin mutum da yake sallah a titi bai kafa sutura ba, shi kuma mai hucewa akwai guri daga bayan mai sallah din sai ya ki hucewa ta bayan shi sai ya zo ya huce ta gaban shi, to a wannan lokacin kowa yayi laifi. Laifin mai sallah shine bai kafa sutura ba, saboda sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta koyar da mu idan mutum zai yi sallah ya kafa sutura, to laifinsa shine bai kafa sutura ba. Shi kuma wannan wanda ya gilma ta gaban shi laifinsa shine saboda akwai guri a bayansa bai huce ta gurin ba, sai ya zamanto kowa daga cikin su ya doki laifi. To akwai lokacin da yake zamantowa mai sallah shine kadai yake dokan laifi, amma wanda ya huce ta gaban shi baya dokan laifi, shine lokacin da ya zamanto mai sallah ya matse bayar, ya matse yamma, babu guri daga bayansa, kuma sai ya zamanto bai kafa sutura ba, wani zo ya huce, to a wannan lokacin sai ya zamanto shi kadai ne zai kwashi laifin nan da za a doka. Akwai lokacin da kuma shi mai hucewa shi ne yake kwasar laifi banda wanda ya kafa sutura din banda mai sallah kenan. In ya zamanto mai sallah ya kafa sutura a gaban shi kuma shi mai hucewa din ya zo hucewa tsakankanin shi da sutura din, kuma ya ta iyakacin kokarin ya tunkude shi, Allah ta'ala bai ba shi damar ya tunkude shi ba hal ya girma ta nan din, to sai ya zamanto shi ne dauki wannan laifi. To kuma akwai lokacin da yake zamantowa kowa daga cikin su baya daukar laifi, shine lokacin da ya kafa sutura kuma mai hucewa din sai ya huce ta bayan sutura, sai ya zamanto kowa yayi aiki da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. An gane da kyau. Na'am. Wala tabdulu bi mururi shay'in bayna yadayhi, sallah ta mutum ba ta bacewa saboda hucewar wani abu ta gaban mai sallah. To wannan shi ma magana ce wanda waɗansu daga cikin malamai wato suna da sabani akai. Hadithi ya tabbata cikin Sahihu Muslim hadithan Abu Dharr al-Ghifari, Allah ta'ala ya kare yadda da shi, yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas fa innahu yasturuhu idza kana bayna yadayhi mithlu akhiratir rahal fa idza lam yakun bayna yadayhi mithlu akhiratir rahal fa innahu yaqda'u salatahu al-himaru wal-mar'atu والكلب الأسود. قال عبد الله بن الصامت قلت لأبي ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. قلت أبو ذر الجفاري يا رويتو دقمائكي صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan ya zamanto ɗaya daga cikin ku zai yi sallah sai ya kafa wani abu wanda zai suturce shi daga mutane, daga gilma wal mutane, wanda ya kai gurgudan wato sirdi na raƙumi, to zai yi sallar shi lafiya kalau. To amma in ya zamanto bai ajiye sutura ba a gaban shi, to akwai dangin abubuwa guda uku idan suka huce ta gaban shi to sallar shi ta lalace. Akwai jaki idan ya gilma ta gaban mutum, da kuma mace wanda take baliga, da kuma kare wanda yake baki. Abdullah ibn Samit lokacin da Abu Dharr ya faɗa musu wannan hadisi sai ya ce wa Abu Dharr, yace to menene bambancin kare baki da kare fari da kare masara da kare ja? Yace dan uwana na tambaye jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kamar wannan tambayar. Manzo Allah ya ce kare baki shedan ne, al-kalbul aswadu shaytanun, bakin kare wannan shedani ne. Shi yasa idan mutun ya gilma ta gaban shi yana sallah, in dai ba sutura to sallar shi ta yanki. To waɗansu daga cikin malamai irin su al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahli Sunna wal Jamaa, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, yace fi qalbi shay'un min mururil mar'ati wal himar, yace game da abin da ya shafi gilma wal mace ta gaban mai sallah, yace a zuciyata akwai wani abu, wannan akwai daddar, saboda akwai hadisi na Aisha wanda shi kuma muttafaq ne, yana cikin Bukhari da Muslim. An Aisha radhiyallahu anha wa dhukira indaha ma yaqda'u salata al-kalb wal himar wal mar'a, fa qalat Aisha radhiyallahu anha shabbahatumuna bil humuri wal kilab wal muslimin fi riwayatin innal mar'ata ladabatu sawin walahuma wa laqad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama yusalli wa inni 'ala as-sariri baynahu wa bayna al-qiblati mudajja'atun fatabdu lil haja fa akrahu an ajlisa fa udhiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama fa ansallu min 'indi rijlayhi wa fi riwayatin rijlayhi sariri wa inna rijlaya fi qiblatihi wa inna rijlaya fi qiblatihi fa idha sajada ghamazani fa qabadtu rijlaya wa idha qama basadtuhu ma qalat wal buyut yawma idhin laysa fiha musabihun. Hadith yana cikin Bukhari da Muslim. Dan haka tace cewa idan mace ta gilma ta gaba mai sallah tana bata mai sallah, tace abin nan kun kamanta mu da jakai da kuma karnuka. Tace dan haƙiƙa ni na ga ma'aiki alayhi salatu wassalamu a daki na yana sallah, ni ina kwance a gaban shi, wani lokacin bukata za ta gilmo min, sai in kyamaci in zauna in cutar da ma'aiki alayhi salatu wassalamu. Tace sai in tashi in sarari, daga nan in gilma in huce. ta ce amma kuma ku ce idan mace ta huce sallah ta bace, kuma ma yake alaihi salatu wassalam bai taba ce min idan na gilma ba sallah shi ta bace. Yace to wannan hadisin yace yana sa ni in shakku akan idan mace ta gitta ta gaban mai sallah sallah shi ta bace. Sai kuma hadisi nabi yace bangaren abin da ya shafi jaki kwa idan ya gilma ta gaban mai sallah shi ma ina shakku akan shi shine hadisin Abdullahi dan Abbas yace wanda shi ma kuma yana cikin sahihain din. Shine Abdullahi ibn Abbas yace aqbaltu rakiban wa ana ala himarin atani wa qala na hasatul ihtilam wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas bi minan wa li muslim fi riwayatin bi arafata wa lahu ma ila ghairi jidalin famarratu bayna yaday ba'd as-safi fa arsaltu la atana tartau fa lam yunkir dhalika alayya ahadun. Abdullahi dan Abbas yace na huce wata rana na gabato ina haye a saman jaka lokacin na tarar da ma'aiki alayhi salatu wassalam yana yi wa mutane sallah, yana yi wa mutane limanci a Mina. Yace da nazo ne sai na shiga na huce ta kaso ta cikin wani sahu da wani sahu, na je na saki jakata tana kiwo kuma nazo na shiga cikin sahu amma ba wanda ya yi musan wannan aikin da nayi. Haka al-Imam Ahmad yace waɗannan guda biyun su akwai hadisi wanda yake nuni akan cewa ba sa lalata sallah idan suka huce ta gaban mai sallah. To yanzu kuma sai a nemi yanda za a yi taujihin wancan hadisin na Abu Dharr tunda yana cikin Muslim, shi ma dai hadisin ne wanda yake ya inganta. To shine malamai suka ce akwai al-qada'u wanda yu'addi ila al-butlan, akwai kuma al-qada'u wanda yu'addi ila nuqsani ajri as-salati yankewa wanda take bayarwa zuwa ga bacewa sallah ka cokam shine idan kare ya huce, bakin kare idan ya huce. Wannan shi ba hadisin da ya tabbatar da cewa idan kare ya huce ta gaban mai sallah baya bata mai sallah, sai a dauke shi akan hakana. Amma waɗannan guda biyun su kuma za su sa mutun ya zamanto ya samu ragowar ladan sallah, za a dan rage mai wani kaso na ladan sallar shi, amma sallar shi bata bacewa saboda girmawar su. Mun gane da kyau aka waɗansu daga cikin malamai suka yi taujihin saboda kowanne hadisi ne wanda ya inganta. Bukhari, Muslim, wannan su ne littattafai waɗanda muttafaquna ala sihhatihima wa khasatan sahihul Bukhari wanda shi ba a madancan. Mun gane? Na'am.
Wa aqalluha dira'un fi ghiladir ruhi la bi khattin aw ajnabiyyatin wa la saghirin la yathbutu wa la dabbatin wa la na'imin wa hilakil mutakallimina bi khilafi ta'ifina.
Na'am. To shikenan. Wa aqalluha mafi kankantar ta ita wannan sutura da mutum zai kafa mai sallah zai kafa a gaban shi, mafi kankantar ta zira'un ta fuska tsawo ta zamanto ta kai zira'i guda, wannan shine aqalluha. An gane da kyau? Fi ghiladhi ar-rumhi, sannan kuma wajen abin da ya shafi kaburi ya zamanto ta kai kaburin goral mashi, wannan ita ce wato iyakacin abin da ake bukata bangaren abin da ya shafi sutura mafi karancinta. Fadinta ya zamanto ta kai goral mashi, tsawonta ya zamanto ya kai zira'i guda. La bi khaddi, yace ba a yin sutura da kurtu, ba ka yin kurtu a gabanka a matsayin sutura ne. Wanda wannan yushiru ila da'fi alhadith alladhi warada fiha, yana nuni zuwa ga raunin hadisin da ya zo shi game da hukuncin cewa idan mutum ba ya da wani abu wanda zai kafa a matsayin sutura shine ya kafa yayi kurtu a gaban shi. Shine hadisin Abu Huraira wanda yana cikin Sunan na Abi Dawud. Abu Huraira yace ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idza salla ahadukum falyaj'al tilqa'a nafsihi shay'an fa in lam yajid falyansib asan fa in lam yakun ma'ahu asan falyakhud khaddan thumma la yadurruhu ma marra bayna yadayhi aw ma marra amamahu. Ma'aiki alayhi salatu wassalam yace idan ɗayan ku zai yi sallah to ya kafa wani abu a matsayin shine sutura a gaban shi, idan bai samu ba abin da zai kafa sai sanda to ya kafa sanda din, idan bai samu ba sanda shikenan sai ya yi kurtu, sannan kuma duka abin da zai huce ta gaban shi ba zai cutar da shi ba, ba zai bata mai sallah ba, ba zai kawo mai cikas ba a wajen Allah. To shi yana ganin cewa wannan hadisin ne wanda bai inganta ba, amma waɗansu daga cikin malaman hadisi sun hassana hadisin waɗansu kuma suna nan a matsayin yanda malam ya tafi akai cewa hadisin bai inganta ba na'am aw ajnabiyyatin hakanan kuma ajnabiyya ta mutum ba a yin sutura da ita ba a kafa ta a matsayin sutura mutum ya kawo mace ya zaunar da ita a gaban shi idan aka ce ajnabiyya ita ce dukkan matar da take ya halitta ka aure ta aure ya halitta tsakankanin kai da ita ko da diyar kanan babanku ce wanda a matsayin kanwa take gare ka ko da diyar kawul mamarku ce a matsayin kanwa take gare ka wannan duka ya halitta ka aure ta wannan ajnabiyyar ka ce yanda ba za ka wato yanda ba za ka keɓanta da diyar wani ba wanda ba na kusa da kai ba haka ne ita ma wannan ba za ka keɓanta da ita ba saboda addini na musulunci bai baka damar wannan ba to wannan ita ma ba za ka kafa ta ba a matsayin sutura wala saghirin haka nan kuma ba za ka kafa yaro dan karami ba ka kawo yaro dan shekara biyu ko shekara uku ka ajiye shi a gaban ka a matsayin shine sutura saboda la ya subutu yaron nan ba zai tabbata ba yanda kake nufin da shi din ba zai zauna ba wataƙila ana kana cikin sallar wani abu zai zo mai na wasa ko wata balo ta zo ta tashi da gudu ya je ya dauko ta kaga ba zai tabbata ba zai iya zuwa mai tashi ya tafi wasan shi to shikenan wannan shi ba za ka kafa shi ba a matsayin shine sutura wala dabbatin haka nan kuma ba za ka saka dabba ba ta zamanto ita ce suturalka to amma a cikin halin bulaguro ya tabbata kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim hadithin Abdullahi dan Umar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana wato ajewa dabbar shi abin hawansa sai kuma yayi sallah ya zamanto ita ce suturar shi kuma Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ma shi ma ya kasance yana irin wannan saboda sai an daure ta kenan saboda ita ma dabba kaga cewa idan ta shirya za ta iya tafiyar ta to shi yasa ita ma ba za ka kafa ta ba a matsayin sutura wala na'imin haka nan kuma wanda yake barci ba za ka sa shi ba a matsayin shine suturalka saboda wataƙila kana cikin sallar zai tashi idan ya falka kuma shikenan shirya zai idan ya tashi ya tafi kaga suturar da ka sa ta jitta ta shiri wa hilaqil mutakallimin haka nan kuma da'ira ta waɗanda suke hira wannan shi ma ba za ka sa shi ba a matsayin sutura ne ba za ka maida shi ba a matsayin sutura waɗanda sun zo su suna tsaye suna tattaunawa suna hira suna tattaunawa ka zo ka ce to a matsayin su ne suturalka saboda wannan tattaunawar da suke idan suka gama tattaunawa su shirya za su yi ko kuma suna zaune sun yi da'ira suna hira kamar da su wannan ita ce suturalka wannan duka ba za ka yi wannan ba bi khilafi da'ifina sabanin waɗanda suke masu dawafi sabanin masu dawafi wannan babu laifi a mutum zai iya yin sallah su kuma suna girmamawa a gaban shi kamar yadda za ka cewa mutane da yawa idan suka je suna sallar nafila a cikin harami za ka ga waɗansu kuma suna ta dawafinsu suna ta kewaya suna ta shiga tsakankaninsu da wato Ka'aba wannan babu laifi saboda wannan ibada ce suke kuma kowa yana da kai wato dalili daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzon shi sallallahu alaihi wa sallam wato akan abin da yake din na'am
yadunu minha
sannan kuma shi mai wannan sallah din yana kusanta minha daga wannan sutura din ya zamanto a kusa take da shi kare zamanto ya kai ta nesa ya tabbata cikin Bukhari da Muslim hadithin Sahal ibn Sa'd an-Sa'idi Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace kana baina musalla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa baina jidari mamarru shati tsakankanin inda ma'aiki alaihi salatu wassalam yake tsayawa ya sallah da kuma bangon katanga ta masallacin sa gulgudan yanda tinkiya ko akuya ne za ta girma sannan kuma ya tabbata cikin hadithin sunan na Abi Dawud hadithin Sahal ibn Abi Hasma Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace idza salla ahadukum ila suturatin falyadnu minha la yaqda'u ash-shaytanu alaihi salatahu Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan dayan ku yana sallah zuwa ga sutura ya kafa sutura to ya tsaya a kusa da ita saboda shaytan ba zai yanke mai sallar shi ba zai girma mai bai bata mai sallar shi an gane da kyau wala yansibuha qubalata wajhihi sannan kuma idan ya zo shi ba zai kafa ba wannan sutura din sai tun huskar shi ba zai aje ta ba a saitun fuskar shi, imma dai ya aje ta a damarsa, imma ya aje ta a hagun dinsa. To hadisin da ya tabbatar da cewa sutura ba a aje ta a saitun fuska hadisi ne wanda bai inganta ba, saboda waɗanda suke ganin cewa wala tasmuduha samdan, ko kamar yadda ma'aiki alayhi salatu wasallam ya faɗa, suna ganin cewa idan ka aje ta saitun fuskarka shine kai kamanceceniya da mai bautar wanin Allah, wanda shi kuma ba haka bane. Duk idan ya zamanto abu ya tabbata, ma'aiki alayhi salatu wasallam ga yanda yayi, ba wani bambanci tsakankanin kai kai, indai har abun ba khasun bane ga ma'aiki alayhi salatu wasallam. Sannan kuma akwai bambanci tsakankanin shi wanda yake bauta wanin Allah da kuma kai, saboda kai wannan ka samu izini daga shari'a, shi kuma baya da izini daga shari'a. Sannan kuma ma'aiki alayhi salatu wassalam, kamar yadda muka faɗa da zuwa hadisin Abu Huraira, ya ce idza salla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi gaban huskar shi. An gane ku? Bai ce ba an yamini ya wa an yasarihi, dan haka sai ya zamanto kenan tilqa'a wajhihi dinnan shine ya zamanto saitun huskar shi. To dan haka zamu ga cewa waɗansu suna kafata a bangaren su na dama, waɗansu suna kafata a bangaren su na hagu, waɗansu suna kafata a bangaren a saitin, wato inda za su a daidai inda za su yi sallah. To wannan ala kulli halin, kowanne ba kowanne bane daga cikin su, ba wani hadisin da malamai suka ittifaji akan ingancin sa. Shi wannan da falajar tilka waje ishan shine wanda yazo da abin da ya shafi kurutu, wanda ba kowa ba daga cikin malaman hadisi ya inganta shi. Shi kuma wannan da yawa daga cikin malaman hadisi sun raunana shi. An gane da kyau? Na'am. Sannan kuma akwai hadisi na Salama ibn al-Aqwa, yace kana jidarul masjidi inda al-minbari ma kanatish-shatu tajuzuha au kama qala. Salama ibn al-Aqwa yace bangon masallaci na ma'aiki alayhi salatu wassalamu ya kasance daf da minbari yake tsakankanin inda ma'aiki yake sallah da kuma inda minbari din yake, shi kuma da katne ma kadati shatu ta juzuwa da katne tinka za ta iya jitta ta wannan gurin, wato dan abin da yake nuni akan ka zamanto kusa da wannan sutura din taka. Na'am.
Wayadra'ul
marra bi rifqin. Sannan kuma wannan mai sallah din yana tunkudewa wanda yazo zai huce ta gaban shi, yana tunkude shi bi rifqin da tafsasawa, ya dan bi shi a hankali, kamar yadda ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim, hadithin Abu Salih ne Samman Zakwan As-Samman Az-Zayyat Al-Madani, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, yace ra'aytu Aba Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu fi yawmi jumu'atin yusalli ila shay'in yasturuhu minan nas, fa arada shabun min bani Abi Mu'ayd an yajtaza bayna yadayhi fa dafa Abu Sa'id fi sadrihi فنظر الشاب فلم يجد مساغا الا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه ابو سعيد اشد من الاولى فنال من ابي سعيد فدخل على مروان فشكى اليه ما لقي من ابي سعيد ودخل ابو سعيد رضي الله عنه خلفه على مروان فقال ما لك ولابن اخيك يا ابا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، ولمسلم في رواية ما استطاع ولهما فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، ولمسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فإن أبى فليقاتله فإن معه لقرين. حديث yana cikin Bukhari da Muslim, wanda yake nuni akan cewa idan mutum yana sallah wani yazo zai jilma ta gaban shi, to shikenan sai ya dan tunkude shi gwalgwadan karfinsa, idan ya kiya sai ya dawo to ya dan ƙara tunkude shi ya dan nuna mai da dan karfi, amma ba dan ƙara shi zai fara yi ba. Shine yace wa yadra'ul marra, yana tunkudewa wanda yazo zai huce ta gaban shi bi rifqin da tausasawa, ba hangaza shi ba zai zai nuna mishi huwa fi salati, idan ya dawo ya ƙara dai saka wannan hannun nashi huwa fi salati, idan ya gane ya canza hanya to falillahi alhamdu, idan kuma bai gane kada dai ya bari ya huce ta gaban shi, saboda a tare da shi akwai shaydan, kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin Abdullahi dan Umar wanda yana cikin sahih Muslim. Ina ga za mu kwana nan ku wa bi hadzal qadar kifaya, subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.